الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تجربة ذكرت لتاه بلوغ المرام إن شاء الله تعالى ذكرتان حديثنا دريبي رسلتن ذكرة muna kitabu salati babu masajid wannan darasi yana karantar da mu hukuncin cinikayya a masallaci hukumul bai'i wa shira'i fil masajid hukuncin saye da sayarwa a cikin masallaci wa anhu kuma an karbo da hadisi daga gare shi hadisin abu huraira saboda ya jera hadisan Abu Hurairah masu yawa wa anhu yani Abi Hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ra'aytum man yabiu idan kun ga wanda yake sayarwa aw yabta'u fil masjid ko yake saye a cikin masallaci wato kalma ta albay'u da larabci kalmar albay'u tana cikin kalmomi da ake kiran su al-abudad kalmomi da suke daukan opposite meaning albay'u yana cikin kalmomi da ake kiran su al-abudad kalmar da take daukan ma'ana kishiyan manufa tana kama da kalma ta tahajjud da larabci akan ce wane yayi tahajjud idan ya kwana bai yi bacci ba kuma ana cewa yayi tahajjud idan ya kwana yana bacci idan mutum ya kwana yana bacci sai a ce yayi tahajjud idan ya kwana bai yi bacci ba sai a ce yayi at-tahajjud kaga kenan kalma ta at-tahajjud ita ma min al-abudad to haka kalma ta al-bay'u abinda ake nufi da al-bay'u biddu shira'i asali man yabi'u aw yashtari wanda yake sayarwa ko yake saye amma sai aka maimaita kalma man yabi'u aw yabta'u don haka al-bay'u biddu shira'i wal bay'u ash-shira'u aidan in ka duba lisanul arab littafin ibn al-manzur a mujallal nasukun shafi na 23 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan kun ga wanda ke sayarwa ko yake sayan wani abu a cikin masallaci fa qulu lahu sai ku ce masa la arbaha Allahu tijaratuka kada Allah ya saka albarka kada Allah ya saka riba mafataucinka la arbaha Allahu tijaratuka kada Allah ya ba mafataucinka riba wato ayi masa addu'a. Rawahu an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisin nan a littafin sa As-Sunan al-Kubra, hadisi na 9604. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa idza ra'aytum man yushidu dallatan fil masjid faqulu la raddallahu alayka. Idan kun ga wanda ke yekuwar wani abu da ya bata a masallaci, yana cigiyan wani abu da ya bata a masallaci, shi ma ku masa addu'a kada Allah ya mayar maka. Rawahu an-Nasa'i wa at-Tirmidhi, al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisin din da kuma al-Imam at-Tirmidhi, wato yana sunan at-Tirmidhi kitabul buyu babun nahyi anil bai'i fil masjid, hadisi na 1321. Wa hassanahu, kuma al-Imam at-Tirmidhi ya ce hadisin yana da kyau. Al-Imam at-Tirmidhi ya ce hadisu Abi Huraira hadisun hasanun garibun. Al-Imam at-Tirmidhi ya ce hadisin yana da kyau, inji Ibn Hajar al-Asqalani. Amma al-Imam Ibn Khuzaima ya ce hadisin ya inganta, saboda haka ya saka wannan hadisi na Abu Huraira a littafin sa Sahihu Ibn Khuzaima, yana kitabu salati babu al-amri bi du'ai ala al-mutabayi'aini fi al-masjid alla tarbaha tijaratuhuma, hadisi na 1305. Al-Imam Ibn Khuzaima ya ce hadisin ya inganta. Al-Imam Ibn Hibban shi ma ya ce hadisin ya inganta, yana cikin Sahihu Ibn Hibban kitabu salati babu al-masajid, hadisi na 1650. Hakanan al-Imam al-Hakim a littafin al-mustadrak ala sahihain, yana kitab al-buyu, hadisi na 2339. Da kuma Muhammad Nasiruddin al-Albani a Sahihu al-Jami'i Saghir, hadisi na 573. Sahihu al-Tarkib, hadisi na 291. Irwa'u al-Galil, hadisi na 2295. Akasarin malaman hadisi suna cewa hadisin nan ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ka tattaro hadisai da suke hana yin ciniki a masallaci, idan ka tattara su wuri guda, ka cicciro daga littafan hadisai daban-daban, ka hada hadisai da suke hana a yi ciniki a masallaci, wannan hadisin da Ibn Hajar ya kawo a Bulughul Maram shine hadisi mafi inganci. Don haka Ibn Hajar babban malamin hadisi ne, ya tsara littafin nan da hikima kwarai da kuma ilimi. Idan ya tashi magana akan mas'ala, sai ya yi kokari ya dauko hujja mafi karfi sai ya saka. In ya ga dama ba zai sake kawo wani hadisi akan wannan mas'alan ba, sai ya kyale kada wannan ya ishe ka. Idan dai hadisi ya inganta daga Annabi Muhammad, ko da guda ɗaya ne wannan hadisin, ya isa mai hankali hujja. Don haka Ibn Hajar baya kawo wasu hadisai a cikin littafin, in ya kawo guda ɗaya ya gamsar sai ya tsallaka. Don haka wannan hadisin shi kadai ya kawo akan matsala ta ciniki a masallaci, amma akwai dalilai da yawa, amma wannan dalili shine mafi inganci, inda ta sashin hadisin manzon Allah ne. Wannan hadisi na Abu Huraira shine hadisi mafi inganci. Malaman hadisi da yawa sun inganta shi. Akwai dalilai kamar guda biyar. Misali, malamai suna kafa hujja da aya ta 36 ta suratul Nur. Wannan aya ita ma dalili ne, dalili ne da yake nuna cewa babu kyau a yi ciniki a masallaci. Fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu, dakunan da Allah ya izini idan an gina a yi zikirin sunansa a ciki. Malamai suna kafa hujja da wannan aya akan cewa ita ma hujja ce wacce take tabbatar da cewa babu kyau a yi ciniki a masallaci. Saboda me? Saboda idan kana neman makasudin gina masallaci, wannan ayar ta yi bayani. Fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu, azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu, Allah ya yi izini a gina, idan an gina a yi me? A yi zikirin Allah. Shikenan, kaga Allah ya yi izini a gina masallaci, kuma sai ya faɗi abin da za a yi a masallaci, shine zikirinsa. المقصود من إقامة المساجد وهو ذكر الله وعبادته أي ذكر الله أبوتا ما الله idan kuwa aka sa ciniki a masallacin to babu shakka an warware manufar ginin masallaci domin kasuwa wuri ne na hargowa wuri ne na maganganun banza da ƙarerake da yaudara ashe masallaci shi ko wuri ne na tuna Allah da kokarin wato kyautata makoma idan aka kawo ciniki a masallaci to kaman an warware manufar ginin masallacin wannan babu shakka ayan nan hujja ce mai ƙarfi wacce malaman suke amfani da ita ta nuna cewa cinikayya a masallaci babu kyau dalili na biyu na shine hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wato hadisin Abdullah bin Amr bin al-As wanda yake cewa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah naha ani shira'i wal bai'i fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana asai wani abu ko asayar a cikin masallaci Abdullah ibn Amr ibn al-As yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana asai wani abu ko asai da wani abu a cikin masallaci wa antun shada fihi ballatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a daga murya ana cigiyar wani abu da ya bata a masallaci wa an yushada fihi shi'run ko a daga murya ana rera waka a masallaci manzon Allah ya hana saboda yana saba ainihin manufar ginin masallaci masallaci wuri ne da zai saka tunanin lahira sai aka samu a masallaci ne ake abinda ake rawa kaga kuma abu ya baci wa naha an tahalluqi qabla salati yawm al-jum'a Abdullah ibn Amr ne ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi majalisi na darasi na daukan ilimi kafin ayi sallar Juma'a ya hana ranar Juma'a a samu mutane suna majalisi a cikin masallaci shine tahalluq wannan shine bayanin da yazo cikin ma'alimus sunan na al-Imam al-Khattabi mujalladi na farko shafin 247 al-halqa wal-ijtima'u lil-ilmi wal-muzakara dalibai su haɗu a masallacin juma'a a ranar juma'a suna bitan ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan shine abinda akasarin malamai suke magana akai kamar misali al-imam al-khattabi mai sharhi sunan abi daud ma'alimus sunan sannan akwai al-imam al-bagawi sharhu sunna mujallad na uku shafin 374 bisa dogaro da hadisin Abdullah ibn Amr naha ani tahalluqi qabla salati yawm al-jum'a hadisin yana sahihu ibn Khuzaima babu nahyi anil bai'i wa shira'i fil masajid yana sunan abi daud kitabu salati babu tahalluqi yawm al-jum'a yana sunan at-tirmizi kitabu salati babu ma jaa fi karahiyatil bai'i wa shira'i wa inshaati dallati wa shi'ri fil masjid da kuma sunan an-nasa'i ina kitabul masajid babu nahyi anil bai'i wa shira'i fil masjid sunan ibn majah hadisi ne wanda babu shakka ya samu karbuwa wajen malamai kuma hadisi ne da yake da kyau in ka duba sahihu sunan abi daud hadisi na 78 da kuma sahihul jami'i saghir hadisi na 6885 wannan hujja ce ta uku da take tabbatar da ciniki a masallaci ba shi da kyau hujja na farko mafi inganci shine hadisin bulughul maram hujja ta biyu ta sashin alqur'ani aya ta 36 ta suratul nisa suratul nur hujja ta uku hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi shine hadisin abdullah ibn amr bin al-as shi ma ya hadisi ne mai kyau ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sayyidina umar abdullahi bin umar shi ma yana daga cikin hujjoji wadanda malamai suke kafawa akan cewa ciniki a masallaci ba shi da kyau abdullahi bin umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace khisalun la tambaghi fil masjid akwai wasu halaye wadanda ba su cancanta a same su a masallaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su la yuttakhazu tariqa bai kamata a rike masallaci a matsayin hanya ba hanya da mutane za su rika ratsawa idan mutane na ratsa masallaci to manufar ginin masallacin nan ma da ya fadi saboda ba zai yi daraja ba wala yusharu fihi silah ba a zare takobi ba a zare makami a cikin masallaci inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zai razana mutane razana mai ibada kuwa yana raba shi da tuna Allah ولا ينبض فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء او وجه ده ابنج نما دني ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من احد ولا يتخذ سوقا كرشن حديث ني النبي صلى الله عليه وسلم يچه با اريكي مسلاچي امتصين كاسوا حديث عبد الله بن عمرو شيما ينا سنن ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد اما حديث ينا دروني yana ba'ifu sunan ibn majah hadisi 163 da kuma ba'iful jami' as-saghir hadisi na 2830 da silsilatu ba'ifa hadisi na 1497 da tafsirin ibn kasir yana fassara wannan aya fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu ibn kasir ya ce hadisin yana da rauni amma malaman fiqhu suna amfani da wannan hadisi a matsayin hujja dalili na hudu shine hadisin wasilatu binul asqa'i yazo da lafazin annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace jannibu masajidakum sibyanakum wa majalinakum kunisantar da yaranku da mahaukatanku daga masallatanku ku raba ya masallatai da yara da kuma mahaukata wa shira'akum wa bai'akum sai yace da cinikinku saye da sayarwa wannan hadisin yana da rauni amma dai malaman fiqh sun yi amfani da shi wajen ginin hukunci ga waɗanda ba su san raunin sa ba yana sunan ibn majah kitabul masajid wal jama'at babu ma yukrahu fil masajid da ba'ifu sunan ibn majah hadisi na 164 ba'ifu targhib hadisi na 186 ibn kasir fassara wannan aya da muke magana akai suratul nur aya ta 36 ya kawo hadisin ibn kasir yace hadisin yana da rauni da kuma al-hafiz sirajuddin ibn mulakkin al-litafi sa al-baturul munir fi takhrij al-ahadith wal-athar al-baqiya fi sharh al-kabir malamin ibn hajar al-asqalani ibn mulakkin yana cikin littafin sa al-baturul munir shima yace hadisin yana da rauni wato waɗannan hadisai su ne hujjoji da suka tabbatar da cewa cinikayya a masallaci abu ne wanda ba shi da kyau yin ciniki a masallaci ba shi da kyau to amma me ye matsayin cinikin nan ne inda malamai wato suka samu saɓanin fahimta a kai akwai malaman da suke ganin ciniki idan kaɗan ne ba laifi ba ne ciniki a masallaci idan kaɗan ne ba laifi ba ne wannan shi ne fahimta na farko idan ba a yi ciniki mai yawa ba babu laifi albay'ul yasir mubahun wa yukrahul kasir idan ƙaramin ciniki ne babu laifi don an yi shi a masallaci amma idan ciniki mai yawa ne to bai kamata ba akwai malaman da suke ganin haka din kamar misali al-Imam Tahawi in ka duba littafin sa Sharh Ma'ani al-Athar mujallad na 359 da Ibn Rushd min al-Malikiyya Ibn Rushd yana cewa la ba'sa an yaqdiya ar-rajulu ar-rajula fil masjidi dainan babu laifi don mutum ya nemi wani ya biya shi bashi saboda ka nemi a biya ka bashi nan ma ciniki ne don bashi yana cikin ciniki bashi yana daga cikin ciniki ka bada bashi ko ka biya bashi wannan kullu ciniki ne malamai suna saka bashi a karkashin nau'in ciniki al-Imam Malik yana cewa ba laifi don ka ce mutum ya biya ka bashi a masallaci wannan biyan bashi karamin ciniki ne ba babba bane fa amma ma kana bi ma'na tijara amma in ya zama kawo kayan za a yi cikin masallacin to wannan babban ciniki ne amma biyan bashi kaga ba kudin ba kayan a gurin ba kayan a gurin, magana ce za a yi biyan kuɗi na eh to gashi ba kayan, amma idan za a rika kawo kaya cikin masallaci a saida, to dan nan inda magana take, wannan ba karamin ciniki bane. Fa arkhasa fil qada'i li khiffati, babu laifi dan an ce a biya bashi saboda karamin ciniki ne, wa qillati ma yuhdaru minhu. Fa amma al musarafa fayahdhuru kullu wahidin minhu mimma yu'aridu bihi wa taqsuru al muraja'a. Maganar kawo kaya masallaci nan ne wato matsala take, saboda nan ake samun hargowa, nan ake samun hayaniya. Amma dai kashi na farko na malaman sunna suna ganin babu laifi dan an samu karamin ciniki tsakanin musulmai a cikin masallaci, wanda daga cikin masu wannan fahimta akwai al-Imam Tahawi, babban malami ne a tarihin mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa ibn Rushd, babban malami ne ta sashin mazhabar al-Imam Malik. In ka duba al-Muntaqa sharhin Muwatta na al-Imam al-Baji a mujallal na farko shafin 311, sannan al-Imam al-Bagawi shi ma babban malami ne ta sashin mazhabar al-Imam Shafi'i, kamar yadda bayanin ya zo cikin littafin al-Imam an-Nawawi al-Majmu' sharh al-Muhazzab mujallal na 6 shafin 363. Malamai da yawa babu shakka suna ganin idan karamin ciniki ne a masallaci babu laifi, amma idan babban ciniki ne to nan akwai laifi. Me ya bambanta su? Shine kawo kaya. Karamin ciniki ba za a kawo kaya ba, babban ciniki ko za a kawo kaya. Karamin ciniki shine kana cikin masallaci sai ku kulla kwangila contract da wani, wani ina da kwangila da nake so kai min, me kake so in yi, wannan ciniki kuke, ciniki kuke, don kwangila yana karkashin ciniki shi ma. Ina son ka gina min gida ko ka yi min wani abu, ku yi duk wannan da za ku yi. Kaga babu kayan a gurin, magana ce ta baki. Don tunda magana ce ta baki, asali magana ta baki tsakanin musulmi da musulmi a masallaci ba laifi ba ne. Inda matsalar take shi ne a ɗauko kayan a kawo shi masallaci, to nan ne fa gaskiya malamai ba su sassauce a kai. Misalinsa shi ne a watan azumi mutane sun yi sahu a masallaci, mutum ya dauko dabino a cikin leda bag ya rika bin sahu sahu, yana karban naira 100 yana mika musu, ya shigo da dabinon cikin masallaci, yana sai da dabinon a cikin masallaci, to nan babu sassauci, babu sassauci. Akwai bambanci tsakanin karamin ciniki da babban ciniki. Karamin ciniki shine wanda ba a kawo kaya gurin masallacin ba, ba a kawo ainihin kayan saidawa cikin masallacin ba. Babban ciniki shine a kawo kayan, wanda babu shakka malamai da yawa suna ganin ba laifi bane. Dalilinsu wato shine cewa akwai hadisin sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, wanda yake bada labari lokacin da aka yi fathu Makka, lokacin da Makka ta zama ta musulmai, manyan kafiran Makka sun zo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad inna khulafa'uka wa qaumuka wa innahu lahika bika ariqauna, mu yanzu muna tare da kai ta wajen kulla zaman lafiya, babu maganar yaki tsakaninmu. To amma akwai abin da ya faru, muna da bayi wadanda suka gudu suka bar mu suka koma Madina, suka je wurinka suka musulunta, kuma asali ba wai musuluncin suke sha'awa ba, sun gudu ne saboda su guje mu daga aikin da suke mana, bayinmu ne. Saboda haka tunda yanzu an samu yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninmu da kai, muna so ka dawo mana da bayinmu din nan. Saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sayyidina Abubakar ya ce sadaku ya Rasulullah, haka ne abinda suka faɗa. Akwai wanda ya bar Makka ya koma Madina ba dan karɓar musulunci ba, saboda asali wahalar da yake sha ne a Makka, bawa ne, saboda wahalar da yake sha yaga cewa akwai wata hanyar da zai samu sauki, wannan dalili yasa ya yi hijira ya koma Madina ya musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sayyidina Umar ma tara, fa qala misla qawli Abi Bakr, sayyidina Umar shi ma ya faɗi irin abinda sayyidina Abubakar ya faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma Quraishawa, ya ma'ashara Quraish, da ya ba'a sallallahu alaikum rajulan minkum, Allah zai turo wani mutum daga cikin danginku, zai aiko wani mutum daga cikin danginku, imtahanallahu qalbahu lil iman, wannan mutumin Allah ya jarabci zuciyarsa yayi zuciyarsa jarabawa kuma zuciyar ta ci jarabawar imani shi wannan bashi da sauki game da al'amarin ku babu sauki game da al'amarin kafirci fayabriba riqabakum ala ad-din idan mas'alata ad-dini tazo to in ta kama ya fille kan dan uwa zai fille to wannan babban magana ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin Allah ya jarabta zuciyarsa yayi ma zuciyarsa jarabawa ta ci jarabawan imani da jin haka sayyidina abubakar yace anya ya rasulullah ko dai ni ne Allah zai turo musu manzo Allah yace la ba kai bane sayyidina umar yace ko ni ne ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ba kai bane walakinahu khasifun na'al fil masjid mai dinkin takalmin nan a cikin masallaci ne to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa ma sayyidina ali takalma sai yana dinkewa yana cikin masallaci alaika aka ga sayyidina ali ne a zaune ce to sayyidina ali kenan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da wannan wata riwayar yana cewa nayi yaki saboda saukar da alqur'ani amma akwai wani mutum wanda zai yi yaki saboda fahimtar ma'anan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine mai dinkin takalma a cikin masallaci a duba sai ga sayyidina ali ne wannan yasa malaman fiqh suke kafa hujja da wannan labari wanda yana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi na 2614 da sunan tirmizi fi manaqib ali bin abi talib radiyallahu anhu hadisi na 3715 da kuma al-musannaf na ibnu abi shayba kitab al-fada'il باب من فضائل علي بن ابي طالب wannan yana cikin sharh ma'ani al-asar na al-imam tahawi amma hadisin yana da rauni babu shakka hadisin yana da rauni magana ce mai tsawo akan hadisin yana da rauni amma duk da haka malaman fiqh sun yi amfani da shi ta wajen gina hukunci in ka duba da'if sunan at-tirmidhi hadisi na 3715 amma dai abin la'akari da shi abin la'akari da wannan hadisi wanda har yasa aka gina hukunci da shi kamar yadda al-imam tahawi yake fada yace abin la'akari shine afala tara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yanha aliyan an khasfin na'al fil masjid baka ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ali dinkin takalmi a masallaci ba dinkin takalmi ai sana'a ce sana'a yana babin ciniki wa annan nas law ijtama'u hatta ya ummul masjida bi khasfin ni'al amma da ace kowa duk wani baduku zai shigo masallaci ya kama dinkin takalmi kai kuma manzo Allah zai ce a ta kudena amma da yake mutun daya ne ba wani abu ne mai tsanani ba sai ya zama manzo Allah bai hana ba wa annan nas law ijtama'u kana zalika makruhan da ace za a hadu a samu dukawa a cikin masallaci suna wannan sana'a babu shakka da zai zama abin kyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana falamma kana ma da ya ummul masjid min gahaza gairu makruhin tunda yake mutun daya ne kawai yake kuma bai maida abin aikinsa ba bai maida ainihin gurin da yake dinkin takalmi a matsayin wurin tsugunansa a ko da yaushe ba yana da gyaran takalmi ne a daidai wannan lokaci kaga kenan sana'ar ce yake a daidai wannan lokaci amma bai maida ita aikinsa a cikin masallacin ba kana zalika fil bai'i wannan sai ya zama yana karkashin matsala ta cinikayya wanda babu laifi a kai amma idan ya zama mutum zai rike wurin a matsayin wurin zamansa na gyaran takalmi to nan ne inda laifi yake wannan shine bayanin al-imam ahmad bin muhammad at-tahawi yana cikin sharh ma'ani al-asar kitab az-ziyadat babu inshad ash-shi'r fil masajid mujallad na 4 shafin 359 haka ma al-imam al-kasani al-imam abu bakar bin mas'ud al-kasani mai littafin bada'i us-sana'i fi tartib ash-shara'i da mujallad na 2 shafi na 187 yace ruwiya an ali an ruwaito hadisi daga sayyidina ali annahu qala li ibn akhihi ja'far akwai yaron ja'far shine wan sayyidina ali yana da yaron ja'far din annabi sayyidina ali yake tambayan sa هل اشتريت خادما ما هنك سي باوا مي مكا هدما قال سيارن Ja'far yake ce ma sayyidina Ali kuntu mutakifan ina itikafi ne a cikin masallaci qala sai sayyidina Ali yace masa wa ma za alayka law ishtarayta don kana cikin itikafi me laifinka in ka sai bawa sayyidina Ali yake gaya ma yaron wansa yaron Ja'far bin Abi Talib sayyidina Ali yana ce masa wa ma za alayka law ishtarayta wani laifi ne zai kasance a kanka don ka sai bawa kana cikin masallaci الإمام الكساني أشار إلى جواز الشراء في المسجد ينا إشارة نيغة چهور باب ليفي دم تنينا اعتكافي ياي چنكي باب ليفي سيدنا علينا قيام يارون وانسا مي ليفين كدن كاي چنكي كاسي باوا أتشكي مسلاتي باشيقاد باوان زائي مسلاتي بايكو تند ينا زوناء مسلاتي ينا اعتكافي يقول چنكي دواني باب باوان أولين فاندن با ليفي بني أشار إلى جواز الشراء في المسجد وانا ينادون لكي باب لفي دم متن ينا اعتكافي مسمى ينا ده هنسد أكاسوا أبو غمر ويا كوي بغا ويا إنا بغا تركايا أكي ونولي وانا شيني نو إن چنكي كرمي ده ما لمسكي مغانا أكي باب كايان أبوري إلا كوي ينا مغاناني دد تشيوا أنك أمتي يوي تيم مغانا وانا بيشافي إبادة با anka mace ya yawaita yin magana wanda bai shafi ibada ba domin idan aka waye gari yana ta buga waya a sayo a sayar a kawo daga wuri kaza a ba wani to kaga kuma maganar ibadar ta wuce ya koma surutu kuma yana daga abinda ake so ga mai itikafi ya rage yawan magana in ba abin da ya shafi zikirin Allah ba amma dai wannan dalili ne da yasa malaman fiqhu suke cewa babu laifi don mutum yana itikafi yayi magana na kulla ciniki da wani in ba a yawaita ba in ka duba littafin Ibn Qudama al-Mughni yayi magana akai haka ma sauran littafin fiqh yuba'u fiha wa tunqadu al-amti'ati ilaiha amma idan aka ce za a dauko kayan ne a kawo cikin masallacin aw yuhmadu ala an-nadbi wal-istihbab tawfiqan bayna ad-dala'il biqadri al-imkan da a dauko kaya a kawo masallaci to nan laifi yake nan ne laifi yake amma idan ba za a kawo kayan ba magana ce na kulla ciniki ta baki a cikin masallaci wannan babu laifi to wannan shine dalilin da yasa aka samu fahimta guda na malaman sunna wadanda suke ganin ciniki a masallaci shi kansa ba laifi bane ana la'akari da yanayin yawan cinikin idan karamin ciniki ne babu laifi idan babban ciniki ne to akwai laifi me ya bambanta su shine kawo kaya masallacin idan ba za a kawo kaya masallacin ba wannan babu laifi amma idan za a kawo kaya masallacin to wannan akwai laifi akwai wadanda suke da wannan fahimta sai magana fahimta ta biyu wanda ita ce wacce akasarin malamai suke riko da ita akasarin malamai suna riko da fahimta cewa makaruhi dai cinikayya a cikin masallaci ba haram bane amma makaruhi ne babu kyau wannan shine mazhabar al-Imam Malik mazhabar Malikiya akan sa take babu kyau makaruhi ne a samu ciniki a masallaci in ka duba sharhin Muwatta al-Muntaka lil-Imam al-Baji mujallad na farko shafi na 113 da Mawahibul Jalil sharhin Mukhtasar da hashiyatul Imam ad-Dusuki ala sharhil Kabir kuma shine mazhabar al-Imam Shafi'i kamar yanda yazo cikin al-majmu littafin al-imam an-nawawi da kuma mughni al-muhtaj shine mazhabar al-imam ahmad bin hanbal wasu daga cikin malamai na wannan mazhaba suna da wannan fahimta illa dai kawai sharadin da malamai suke shine kada a kawo kaya masallacin idan an kawo kaya a masallacin to yana haramta wanda shine sharadin da al-imam malik yayi makaruhi ne ciniki din ma na baki a cikin masallaci in za a kawo kaya kuma sai ya zama haramun mazhabar malikiya kenan sauran malamai makaruhi ne cinikin gaba ɗayan sa a masallaci koda za a kawo kaya dalilin su shine hadisin sayyidina Ali da muka karanta khasfun na'ali sayyidina Ali yayi dinkin takalma a cikin masallaci tunda an samu sayyidina Ali yayi dinkin takalma a masallaci qarina ta samu qarina an samu dalili ala sarfin nahyi min at-tahrimi ila al-karahati maimakon a ce haram ne domin hadisin bulughul maram yana nuna mana haram ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ga mai ciniki a masallaci ku ce mar la arbaha Allahu tijarataka, kada Allah ya saka riba a fataucinka, kada Allah ya saka riba a fataucinka. Kaga ya nuna cewa haramun ne. To amma me ya sassauta hukuncin daga haramci ya dawo maka ruhi? Karina ta dinkin takalmin sayyidina Ali. Tun daga sayyidina Ali yana dinkin takalmi a masallaci, annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba, ya nuna cewa ba laifi bane. Sannan akwai lokacin da sahabbai suke jayayya da juna a masallaci akan biyan bashi, manzon Allah ya taho ya hukunci tsakanin su, wane ka rage mar, kai kuma ka biya mana. To kaga ya nuna tunda har za a nemi a biya bashi a cikin masallaci an yi ciniki, tunda har za a dinka takalma a masallaci ya nuna an yi ciniki. To wannan shi ya sassauta hadisin Abu Huraira na bulugul maram, ya sassauta hukuncin daga haramci ya dawo da shi makaruhi. Lakin mubasharatul aqd fil masjid, ya zama a maida masallaci wajen kulla cinikayya, yufdi ila lagatul manhiya anhu, yana kaiwa ga a samu harguwa da hayaniya wanda an hana. Muddin za a maida masallaci wajen kulla ciniki, dole a samu hayaniya, dole a samu dambe, dole a samu kace na ce, don ba a raba mutane da wannan in dai a kasuwa ne. In ka duba Fathul Bari, sharhin hadisi da muke magana a kai, hadisi a mujallar na farko shafi na 712, babu kyau a yi ciniki a masallaci, amma karhanci ne, makaruhi ne, ba haramun ba ne. Me yasa aka ce ba haramun ba? Saboda labarin sayyidina Ali. To amma labarin sayyidina Ali abinda yasa wasu suka kafa hujja da shi, saboda an samu malaman hadisi da suka nuna hadisin yana da kyau, kamar misali in ka duba al-Mustadrak, al-Imam al-Hakim, Ibn Hibban, waɗannan malamai duk sun nuna hadisin ya tabbata. Amma hadisin yana da rauni, hadisin yana da rauni. Ka duba da'if sunan at-Tirmidhi, hadisi na 3715. Fahimta ta uku ita ce ciniki a masallaci harabun ne, shine zahirin hadisin nan, kuma wannan shine fahimtar Ibn Hajar. Shi yasa ya kawo hadisin ya shuru, da ya kawo hadisin sai ya shuru, yana nuna maka cewa fahimtar sa kenan, haramun ne a yi saye da sayarwa a cikin masallaci. Wannan kai tsaye shine mazhabar al-Imam Abu Hanifa, Allah madaukake masa rahama. In ka duba littafan masabarsa kamar al-Mabsut, Bada'i'us Sana'i, Hashiyatu Ibn Abidin, haka kuma mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal, wanda shine kasar Saudiya ma take amfani da shi. Wannan dalili yasa zai yi wuya ka je Saudiya kaga wani masallaci akwai jama'a suna cinikayya, zai yi wuya. Sun dauka cinikayya na a masallaci haramun ne. Me dalili hadisin da muke karantawa? Idza ra'aytum man yabi'u abyaw aw yabta'u fil masjidi, in kun ga wanda ke saye ko ya sayar, wanda ke sayarwa ko ya saya a masallaci, faqulu lahu, sai ku ce mar la arbaha Allahu tijarataka, kada Allah ya saka riba mafataucinka. Me hujja, me dalili akai? Dalilin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi ciniki a masallaci tunda ya ce idan kun ga mai ciniki a masallaci ku masa addu'a, kada Allah ya saka riba mafataucinka. To koda bai ce ya hana ba, da ji ka san an hana. Bare ma akwai hadisin da muka karanta, hadisin Abdullah ibn Amr, hadisin Abdullah ibn Umar, duk sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi ciniki a masallaci. Idan aka ce annabi ya hana, al-aslu anna nahaya yaqtabi at-tahri, asali in aka ce annabi ya hana, haramun ne. Allah ya hana, haramun ne. In dai ka ji an hana, to haramun ne. Na biyu, baya ga cewa annabi ya hana, annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni in mun ga mai yi mu masa addu'a. Wannan yana babu ta'zir, tsawatarwa. Malamai suna cewa at-ta'ziru la yakunu illa fi ma'siyah, ba a tsawatarwa sai an saba ma Allah. A ce in kaga mace da ke tafiya tsirara, ka tsine mata, wanda yazo cikin hadisi, ku tsine musu, fa innahunna mal'unatun, saboda tsinannu ne ko, annabi yace ku tsine musu wannan umarni yayi da ji ka san mace ta tafi tsirara haramun ne shi yasa manzon Allah yace a tsine musu duk abin da kaji an yi horo a kansa shi ake kira at-ta'zir ka'idarsa la yakunu illa bi ma'siya ba yanda za a yi a hori mutun ta sashin yi masa addu'a face ya saba ma Allah tunda aka ce ayi wa dan kasuwa dake saye da sayarwa cikin masallaci a masa addu'a kada Allah ya saka riba mafataucinka ya nuna laifi yayi in bai yi laifi ba za a ce a masa wannan addu'a ba to wannan shine dalilin da suke rike da shi wadanda ke cewa haramun ne ciniki a masallaci sannan kuma إن المضيع إذا إما أن يكون حاضرا أو يكون غائبا فإن كان حاضرا فإن المسجد ليس بموضع الصلاة دم مثالي أكتي أنكاو كاين تكيم مسلاتي تونان كاغا أمي دا مسلاتين كاسوا نما كومينا نونة شوا حرامون دي دومين مير دا مسلاتي كاسوا بابو شكا حرامون دي إذن كوا كاين با أنا يكبا كبر مثالي ذا أزوناني أمسلاتين ana kulla ciniki yanda mafi yawan malamai suka ce babu laifi dan an yi ciniki na baki in kadan ne kamar yadda muka ce akwai malamai da suke ganin idan cinikin kadan ne babu laifi idan cinikin mai yawa ne akwai laifi wanne ne karamin ciniki shine wanda za a yi baki da baki kawai babu ainihin kadaran a gaba kaduri wal usul wa bai sifa kamar misali cinikin gidaje kamar misali cinikin amfanin gonan da ba a riga an gani ba ko ka bada umarni a kawo maka wani kaya ka bayyana siffansa shi wannan shi ake kira al-bai'u 'ala siffa kai ciniki akan siffa ka gaya wa mutum ga abin da nake so ka kawo min ka gaya mar siffofinsa magana da kuke da juna kuna magana ne na kullu ciniki kashi na farko da muka yi magana malamai na cewa babu laifi in dai maganar baka da baka ne amma waɗannan malamai da suke cewa haramun ne ciniki a masallaci suka ce har wannan din ma haramun ne saboda me saboda idan za a samu mutane su zauna a masallaci suna kulla contract dole za a samu hargowa za a samu maganganun banza da sauransu saboda buƙatu na mutane daban-daban ne hankalin mutane ma daban-daban ne wasu za su daga murya ta wajen kulla wannan cinikin wanda kuma daga muryan shi ma haramun ne saboda haka shi cinikin gaba ɗayansa da ƙaraminsa da babbansa haramun ne a masallaci wannan shi ne fahimta ta uku wanda Ibn Hajar yana daga cikin masu wannan fahimta shi yasa ya kawo hadisin Abu Huraira saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ga wanda ke sai da wani abu ko ya saya man yabi'u aw yabta'u annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wani ƙaramin ciniki wani babban ciniki ba duk wanda ya sai da wani abu a masallaci ko ya saya kuma sa addu'a kada Allah ya sa riba a cinikinka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula maganar to dole a bata haka wannan shine fahimtar waɗannan malamai wa qalu suna cewa innal bai'a la yakadu yakhlu min ar-rafasi abu ne mai wuya a ce an yarda a kulla ciniki a masallaci sannan ba a samu maganar banza ba da wuyan gaske a samu an yi kulla cinikin nan ba tare da an saba wata ka'ida ba saboda haka yasa shi Ibn Hajar ya kawo hadisin nan idan kana so kaga fahimta shi sai ka nemi Fathul Bari littafin sa mujallad na farko shafi na 712 yayi magana anan dalilai da yasa malamai kashi na uku suke cewa haramun ne kulla ciniki a masallaci kowane irin ciniki haramun ne karamin ciniki babban ciniki haramun ne me dalilin su hadisin Abu Huraira wannan hadisin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta wani nau'in ciniki ba kuma manzon Allah ya mana umarni mu yi addu'a ga wanda ma muka ga yana cinikai a masallaci wannan in ka duba sharhul muntaka na al-Imam al-Baji a mujalladi na farko shafin 311 da kashaful qina a mujalladi na biyu shafin 366 haka sharhul muntaha al-iradat كتاب الإنصاف مجلد نوك شافي دريب إلى سبعين دأكو كتاب الفروع من كذوب بدائع وصنائي دا حاشية ابن عابدين لتفن دا سك شاهي مذهب الإمام أبو حنيفة سبو دا مذهب الإمام أبو حنيفة يتشي تكتوا حرام نتنكي أما سلاتي باب سلسوتي مذهب المالكية فا مكروهيني أما إدنزا أسامكاو كاين تكي مسلاتي حرام نتنكي kaga da bambanci galibin malamai suna cewa makaruhi ne amma al-imam Abu Hanifa yace la haramun ne kuma wanda shine akasari malaman hadisi suke dauka suna aiki da wannan fahimta Allahumma alihi wa ashabihi ajma'in malamai fahimta su ta kasu kashi uku game da ciniki a masallaci na farko suna cewa babu laifi game da ciniki a masallaci idan cinikin kadan ne ciniki kadan shine ba a kawo kaya masallacin ba magana ce ta baki na biyu makaruhi ne ai ciniki a masallaci amma idan zai kai ga a kawo kayan to ya zama haramu sai na uku haramun ne ai ciniki a masallaci waɗannan fahimta gaba ɗayan su idan ka auna hujjojin kowanne zaka taras da cewa fahimtar da malamai suka dauka akan cewa idan ciniki kadan ne babu laifi a kai wannan ita ce fahimtar da tafi dacewa da tsarin rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ciniki kadan ne babu laifi don an yi shi a masallaci babu shakka wannan shine mafi dacewa babu laifi don an yi ciniki idan kadan ne saboda dalilai guda biyu dalili na farko ainihi da aka hana ciniki a masallaci ba wai cinikin ne makasudi ba ba wai cinikin ne makasudi ba kai la'akari da cewa hadisin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abubuwa guda biyu ne a cikin sa ko da yake Ibn Hajar ya kawo rabin sa rabin hadisin ya kawo idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratuka karshen hadisin wa idza ra'aytum man yanshudu fihi dallatan faqulu la radda Allahu alayka asali abinda annabi ke hanawa shine daga murya a masallaci wanda shine ainihin makasudin saboda an hada magana cigiya da kuma cinikayya a hadisi guda idan kun ga wanda ke ciniki a masallaci kuma sa addu'a kada Allah ya sa riba a fataucinka idan kun ga wanda yake cigiyan wani abu nashi da ya bata ku ce kada Allah ya mayar maka kaga an hada su a hadisi guda sannan suna tare da magana rera waka a masallaci wannan yana gwada duk hukuncin daga murya shine abinda annabi ke ishara gare shi daga murya a masallaci shine abinda ba a so wannan shine abin la'akari daga murya a masallaci shine abinda ba a so wannan ita ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada hadisi ya hada maganar cigiya da ciniki a hadisi guda lokacin da wani balaraban kauye ya leko masallaci yana cewa yana cigiyan raƙumin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu an gina masallatai ne don abinda aka gina su domin shi hadisin al-imamu muslim wannan yana gwada cewa masallaci an gina shi ne saboda zikirin Allah ka duba littafin al-imamu al-qarafi da ake kira az-zakhira littafin kitabu az-zakhira littafin al-imamu al-qarafi yana magana kan matsala ta cinikayya a masallaci saboda haka ba wai ainihin cinikin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da shi ba daga murya a masallacin shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da shi saboda me saboda hurumin masallaci idan aka mai da shi inda ayi ciniki a masallaci to babu shakka daga murya wanda aka hana za a same shi a cikin masallacin wannan in ka duba littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ilamul muwaqqi'in Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana daga cikin malamai da ake kiran su al-muhaqqiqun wadanda suke tattaro mas'aloli da aka samu sabanin fahimta su gwada hujjar kowanne malami su tabbatar ma da gaskiya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi magana akai a littafin ilamul muwaqqi'in a mujallal nabi shafiyan 408 abinda annabi ya hana shine daga murya din ayyan kana kowane irin daga murya ba a son shi a masallaci sai dai wanda ke da hujja ta shari'a shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu dalili na biyu shine la'akari da cewa Allah ya ce a gina masallaci saboda a samu wani guri a duniya wanda yake da hurmi, yake da kima, yake da daraja, inda duk abin da mutum yake idan ya shiga wannan gurin hankalinsa zai dawo jikinsa, zai koma tunanin Allah, zai koma tunanin lahira. Shi yasa a suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-aqifina war-ruk'i sujud, ku tsarkake min daki na saboda masu ibada. Kaga ya gwada cewa Allah yana son a samu masallaci, wuri ne mai tsarki, wuri ne mai kima, wuri ne mai daraja. Haka kuma aya ta 36 fi buyutin azina Allahu an turfa'a, an turfa'a me ma'ana an turfa'a? Al-Imam Mujahid yana cewa an tubna, a gina shine an turfa'a. Azina Allahu an turfa'a ma'anarsa azina Allahu an tubna, wato saboda aya ta 127 ta suratul baqara wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa iz yarfa'u ibrahimu wa iz yabni ibrahimu al qawa'ida minal ka'aba, wato al bina'u shine ma'anan an turfa'a, wanda shine fasara al imam Mujahid saboda ayar alqur'ani ta fasara wancan. Amma al hasan al basri yace kai la'akari da abinda Allah ya fada, fi buyutin azina Allahu an turfa'a, turfa'a ma'anan turfa'a an tu'azzama. Abinda Allah yake nufi shine Allah yayi izini a samu ɗakin da za a ringa ganin girman sa a duniya. Wanda ɗaki ne ake ganin girman sa wanda za a martaba shi? Shine masallaci. To da zaran an mai da ciniki masallaci, hurumin sa ya ragu, darajar sa ta fadi. Idan aka koma a masallaci za a rika kida, ana rawa, ana sa waka, hurumin sa ya ragu. Idan aka waye gari a masallaci za a rika sanarwa, ana cigiya da sauransu, hurumin sa ya ragu. Wato hurumin darajar masallaci shine ya zama an nisantar da shi daga duk abin da zai zama na kasa gare shi. Shine abinda Al-Hasan Al-Basri yake cewa ma'anar an turfa'a shine an tu'azzama, a girmama masallaci. Amma idan ya zama dan abu kadan ne za a yi wanda ba zai rage kimar masallacin ba, babu laifi. Me ne dalilin da yasa aka ce babu laifi? Shi yasa Ibn Hajar ya kawo hadisai na gaba. Hadisai na gaba su suke nuna maka cewa babu laifi. Mu ci gaba. Wa an Hakim bin Hizam, an karbo hadisi daga Hakim bin Hizam radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يجي لا تقام الحدود في المساجد با اتسيد حدي امسلاجي با اتسيد حدي امسلاجي ولا يستقاد فيها با ارامكو نوتا تشوتا امسلاجي القود شيني القصاص شيني قتل القاتل بدل القتيل وني اكشي شي ما اكشي شي تو با ارامكون wani ta'adi da aka yi a masallaci. Daukar fansa shi ake nufi da yustaqadu, ba a daukar fansa a masallaci. Wanda ya kashe wani a kashe shi, wanda shi ake kira al-qisas. Idan haji ne ya shafi dokan Allah, wanda ya zina a jefe shi a masallaci, ko amar bulala a masallaci, wanda ya sata a yanke hannunsa, wannan haji ne. Amma idan aka ce al-qawadu shine yustaqadu, ma'anan yustaqadu la yutlabu al-qawadu fiha la yuqtasu fiha, ba'a wato daukar fansa a cikin masallaci shine la yustaqadu. Idan wani ya kashe wani ba za a kashe shi ba a masallaci. Me dalili? Saboda hurumin masallacin. Idan za a rika bulala ga mazinata a cikin masallaci, hurumin masallaci zai ragu. Ka lura da yanda kotu take ga mutane a yanzu, ka lura da yanda kotu yake ga mutane. Akwai wanda addu'ansa shine kada Allah ya sa a kai shi kotu, ko bi ta kotun baka so, ka raba ma ta gehen kotu baka so, saboda faduwan hurumin sa gare ka. Masallaci idan aka mai da shi wurin yanke hukunci, babu shakka hurumin sa zai fadi, kimar sa za ta fadi daga idanun mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin haji a masallaci, ba a daukar fansa a masallaci. Wannan hadisin yana da rauni, shi yasa Ibn Hajar yace rawahu Ahmad wa Abu Dawuda bi sanadin da'ifin, yana sunan Tirmizi da sunan Ibn Majah. Abin mamaki shine bai kira su ba, ya ce rawahu Ahmad wa Abu Dawud. alhali al-imamu tirmizi ya rawaito hadisin ibnu majah ya rawaito hadisin amma ba riwayar hakim bin hizam ba riwayar abdullah bin abbas tana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim sunanud darqutni sunanul bayhaqi kuma al-littafin at-talkhis al-habir na ibnu hajar din al-littafin at-talkhis al-habir ibnu hajar yace hadisin yana da karfi amma kaga abu lughul maram yace bi sanadin da'ifin in ka duba at-talkhis al-habir mujallad na hudu shafi na 78 yace la ba'sa bi isnadihi la ba'sa bi isnadihi a cikin at-talkhis al-habir amma anan yace bi sanadin da'ifin don haka galibin malaman hadisi suna cewa hadisin nan yana da kyau galibin malaman hadisi suna cewa hadisin nan yana da kyau wato kamar kuskure ne ibnu hajar yayi na rubuta bi sanadin da'ifin domin shi da kansa a littafin at-talkhis al-habir yace la ba'sa bi isnadihi kaga kenan ba magana rauni game da isnadin hadisin nan in ka duba sahihu sunan at-tirmizi hadisi na 2400 irwa'ul galil hadisi na 2327 da as-samarul mustatab har ma ibnu al-arabi a littafin ahkamul qur'an yana cewa la yuqamul hadd fihi ijma'an wannan kaf malaman sunna sun ce ba a tsaye da haddi a cikin masallaci suna aiki da wannan hadisi duk malamai a tarihin musulunci suna aiki da wannan hadisi na'am to bari ka ji hadisin da zai kawo sassauci ma wato bayanin da muke kai shine an Aisha mu ci gaba wa an Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda qalat Aisha tace usiba sa'adun an samu sa'adu da rauni shine usiba an same shi da rauni ya samu an harbe shi sa'ad bin mu'az yana cikin manyan mutanen madina shugaba ne na wata kabila daga cikin kabilun madina tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo madina babban mutum ne sa'ad bin mu'az a yawmal khandaq ranar yakin al-khandaq aka same shi da makami aka harbe shi yakin al-khandaq an yi shi a watan shawwal shekara ta 5 daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam fadaraba alaihi rasulullah khayma sai manzon Allah ya buga mar tanti khayma shine bukka da larabci bukka da hausa al-khayma da larabci in ka duba lisanul arab a mujallal nabiyar shafin 196 baitun min buyutil arabi mustadirun daki ne wanda kauyawa kan gina larabawan daji sukan gina wannan kauye wannan daki a kauyukan su suna gina dakin cycle shine bukka yabnihi al-arabu min idan shajar da kirare da ciyawa za su hada su yi wannan daki shi ake ce mu bukka annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi mar bukka fil masjid a cikin masallaci menene hadisin da yake karantar da kai sa'ad bin mu'az ya samu rauni a yakin al-khandaq babban mutum ne shugaba ne ma na wata kabila a garin madina amma saboda darajarsa saboda annabi yana son kusantar shi yayi jinyarsa da kansa yace a buga mar bukka a cikin masallaci a kawo shi anan zai jinya kusa da shi shi yasa Aisha tace liya'udahu min qaribin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika zuwa gaida shi a kurkusa ba sai yayi wahalan tafiya unguwan su ba hadisi ne muttafaqun alai yana sahihul bukhari kitabu salati babul khayma fil masjid lil marda wa ghairihim hadisi ne 463 yana sahihu muslim kitabul jihad wasiyar babu jawazu qitali man naqabal ahda hadisi ne 769 sai ka koma bayan magana da muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama buniyatul masajid lima buniyat lahu hadisin al-imamu muslim an gina masallaci ne don abinda aka gina masallaci shin an gina masallaci saboda ya zama asibiti la amma me yasa annabi ya ce a kawo mara lafiya cikin masallacin dan ya nuna maka akwai sassauci akwai in abu ne dan kadan babu laifi amma da a ce kowane majinyaci zai dauko mara lafiya ya kawo masallacin fa to kuma an maida masallacin ya zama asibiti nan sai a hana amma da yake dan kadan ne mutum guda ne aka kawo shi masallaci ya zama babu laifi Allah ya sa mun gane ga kuma wani misali shine hadisi na gaba wa anha ita dai Aisha qalat tace an karbo daga gare ta tana cewa ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni naga manzon Allah yana min sutura wa ana anzuru ila alhabashati ina kallon mutanen habasha yal'abuna fil masjid suna wasa a cikin masallaci shin an yi masallaci dan wasa ne la amma gashi annabi da kansa ya bada izini ga wasu suna wasa da makamai a cikin masallaci wannan ya gwada cewar annabi yayi izini yayi sassauci ya sassauta game da ainihin makasudin ginin masallaci ta sashin Sa'ad bin Mu'az yace a kawo shi cikin masallaci zo ya jinya ya sassauta game da waɗannan da ke nuna bajintar makamai amfani da makami yace su zo masallaci kaga sassautawa akai amma da a ce duk gari za a wayi gari masallacin za a rika zuwa wasa da makami kaga hurumin masallaci ya fadi amma da yake ba abu ne ko da yaushe ba sai zama ba laifi ba wannan yana nuna cewa waɗannan hadisai guda biyu da Ibn Hajar ya kawo da hadisin Aisha labarin Sa'ad bin Mu'az da kuma hadisin ta da take bada labarin mutanen Habasha da suke wasa a masallaci wannan yana nuna cewa mutum yaka aikata wani abu a cikin masallaci wanda bai shafi ainihin masallacin ba in dai ba a maida abin ya zama al'ada a masallacin za a rika yin shi ba babu laifi dan an yi shi sau ɗaya misali shikenan sai aka bari saboda larura saboda wata bukata babu laifi akai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Ali yake dinka takalmi manzon Allah bai hana shi ba saboda ba a maida dinkin takalmin sana'a ba Sa'ad bin Mu'az da aka kawo shi masallaci ba a maida masallacin ya zama asibiti ana kawo marasa lafiya ba shi kadai ne ko ko waɗannan mutanen Habasha da suka zo suna wasa da makami manzon Allah ya kyale su cikin masallaci wannan karo ne kawai babu labarin cewa an maida masallaci wurin daba wurin wasa da makami la wannan karo ne kadai inda zaka binciki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai labarin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda akwai labarin Abu Huraira wanda ya kama da hadisin Aisha Abu Huraira yana cewa bainal habashatu yal'abuna inda nabi lokacin da mutanen Ethiopia su ne Habasha Abyssinia lokacin da mutanen Habasha suka zo suna wasa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bihirabihim da takubbansu suna cikin wannan wasa na gwada bajinta da makami da kifiya da takobi suna nuna bajintan su a cikin masallaci da kala Umar sai ga sayyidina Umar ya shigo masallacin labarin da Aisha ta bayar Abu Huraira yake ba da shi sayyidina Umar yana shigowa kasan masallacin annabi a wannan lokacin babu dabe kasa ne da tsakuwa yana shigowa yaga ana daga takobi ana wasa da shi fa ahwa ila alhasa sai ya yunkura ya debo tsakuwa fa hasabahum biha ya wurga musu ya kama jifan su manzon Allah yace da'ahum ya Umar ka kyale su sai na Umar bai san annabi yana wurin ba wannan hadisin yana sahihul bukhari manzon Allah yace ka kyale su me yake nuna maka sai na Umar ya ga abinda ba a saba yi ba yau ana yin shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an hana da a ce abu ne mai kyau babu shakka da sayyidina Umar ba zai hana ba amma cikin hadisai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a zare takobi a masallaci ba a fidda makami a masallaci duk annabi ya hana sahabbai sun sani amma wannan karo annabi ya kyale su su yi kaga ya nuna cewa sau ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su su yi wannan abin hadisin yana sahihul bukhari kitabul jihad wa siyar babul lahwi bil hirab wa nahwiha hadisi na 2901 yana sahihu muslim kitabu salatul idain hadisi na 893 shine ibnu hajar mai sharhin sahihul bukhari fathul bari kenan yace wallaibu bil hirab laysa laiban mujarradan ko da kaji aisha ta ce wa ana anzuru ila al habashati manzon allah yana min sutura kasan ɗakin Aisha yana kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakunan matan annabi a jere suke ɗakin Aisha sai ga suna a jere to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya Aisha na bayansa saboda haka mutanen da ke cikin masallaci ba su hangen ita Aisha ita kuma ta dago kanta manzon Allah yana mata sutura, ta dago kanta tana kallon waɗannan mutanen Habasha suna wasa da makami a masallaci. Shine yasturuni wa ana anzuru ila al-habashati yal'abuna fil masjid. Ibn Hajar yace ko da kaji Aisha ta ce suna wasa, ba wasa bane kalmar wasa da kai ka dauka, ba kalmar wasan da ka dauka sharhuliya, ba shi Aisha take nihi ba. Bal fihi tadribu shuju'ani ala mawaqi'il hurubi wal isti'dad lil aduwi. Wato abinda mutanen Ethiopia suke yi a wurin bajinta suke nunawa na amfani da takobi da kifiya, yanda ake amfani da takobi da kifiya kasan akwai kwarewa, suna nunawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kwarewa. Manzon Allah yace su yi a gaban sahabbai saboda ko sa koya. Ashe kaga Annabi ya sa waɗannan mutanen Ethiopia su nuna bajintan su na amfani da makami a gaban sahabbai don su koyi salon yaki. Don haka sai zama kamar wani darasi ne ake ba mu sahabbai na yanda za su samu ilimi game da yanda ake amfani da makami idan an tafi jihadi. Don haka wannan sai zama ya shafi larura na rayuwar al'umma, larura na rayuwar al'umma. Don haka ba wasa bane kawai. Na'am, zaka iya kiransa wasa, zaka iya kiransa wasa, amma ba wasa bane. Kamar training ne, idan aka ce wane yana horon wani, za a iya cewa suna wasa ne, alhali ba wasa bane, darasi ake badawa karkashin haka. Saboda haka su suna amfani da takubbansu, suna wato wannan abin nan, suna wasan a cikin masallaci saboda ya zama darasi ga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Ibn Hajar yace wastudill bihi ala jawazil la'ib bisilahi ala tariqi tawasubi litadribi ala alharbi wattanshit alayhi. Wannan hadisi na Aisha shi ya tabbatar mana ba laifi bane dan mutane sun ware wani lokaci, ba ko da yaushe ba, suna training, misali dan an mai da masallaci wurin haka, inda saboda a nuna mutane da za su kare kansu ne, baya zama laifi saboda ya taba faruwa a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka dawo ta kallon da Aisha take yi, Annabi bai hana ta ba. Nazaru Aisha radiyallahu anha ila al-habasha wa hum yal'abun. Ga mutane na wasa, maza ne suna wasa, Aisha na kallo, kuma manzon Allah shi yake mata kariya, bai hana ta ba. Wannan shi yake nuna maka cewa jawazu nazaratil mar'a ila jumlatin nasi min duni tafsil. Don mace ta kalli maza, taron maza, ba laifi bane. Don ba ka iya bambanta mace da ta kalli taron maza da Aisha da ta kalli taron waɗannan da suke wasa da makami a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu laifi. Wannan yasa malamai suke cewa babu laifi dan mace ta kalli maza a taro idan wannan taron nasu bai shafi alfasha ba, idan wannan taron nasu bai shafi alfasha ba. Don kama yanda take haduwa da su ne in tana tafiya, tunda musulunci ya bata damar za ta iya fita, za ta iya tafiya dan biyan bukatunta, kamar misali za ta iya zuwa masallaci, za ta iya ma tafiya unguwa in akwai izinin miji da sauransu. In mace ta fita tana tafiya, ai tana ganin maza a hanya, wannan ganin da take wa maza Allah bai kama ta da laifi a kansa, bai kama mace da wannan laifi. Saboda haka dan mace ta kalli taron maza ba laifi bane a shari'a, don mace ta kalli taron maza ba laifi bane a shari'a. In ka duba sharhin wannan hadisin Subul Salam littafin al-Imam As-Sana'ani a mujallal Nabi shafin 195, mace ta kalli taron maza ba laifi bane, me ake la'akari da shi? Shine bayanin al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi yace kallon da yake zama laifi, an-nadharu bi shahwatin, ya zama kallon da take yi na sha'awa ne, kallon da mace ke yi na sha'awa ne, to wannan haramun ne. Saboda haka mace ta kalli taron fasikai, kaga ya zama haramu. Waɗannan maza da suke masallacin Annabi ba fasikai bane, babu shakka Allah bai umarni da alfasha bare kuma manzon sa. Ba yanda za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale mutanen banza su haɗu a masallacin sa suna aikin masha a sannan kuma ya kira mata sa ta yi kallo, ka san zai yiwu ya? Abu ne wanda ba zai yiwu ba. Saboda haka kallon ana la'akari da shi, me mutanen suke yi idan alfasha ne, to kallon mace gare su haramun ne. نبيو الإمام النووي يقول إن خشية الفتنة idan ya zama ana tsoron fitina saboda imanin Aisha baka auna shi da imanin sauran mata idan ana tsoron fitina to rashin kyale mace ta yi wannan kallon shine mafi dacewa wa amma bi gairi shahawa ya zama kallo ne wanda babu sha'awa akai fal asahhu annahu muharram yana zama haramun idan ya zama taron na alfasha ne amma idan babu alfasha ba laifi bane wannan in ka duba sharhin hadisin nan Fathul Bari a mujallar na farko shafin 549 don haka shi Ibn Hajar da ya kawo waɗannan hadisai a bayan wancan saboda ya nuna maka akwai wani sassauci game da hurumin masallaci baya ga cewa an karanta la tuqamul hudud fil masajid wa la yustaqadu fil masajid ba a tsaida haji a masallaci ba a ramuko na wata cuta da aka yi a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cire makami a masallaci wanda hadisin abdullahi bin umar yana cewa la yutakhazu tariqa wa la yusharu fihi silahun ba a zare makami a cikin masallaci sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wasu izini su cire makamin a masallaci me yake nuna ma hikima ce wannan zara makamin an ba su dama ne saboda ya zama darasi ga musulmai ba wai an ba da damar kowa zai shiga masallaci ya zaro takobinsa ba wannan haramun ne don haka akwai sassauci ta sashin a hurumin masallaci wannan shine fahimta mafi inganci na'am babu kyau a yi ciniki a masallaci amma in cinikin kadan ne ba laifi bane wannan shine fahimta mafi inganci babu shakka kuma shine dalilin da yasa Ibn Hajar ya kawo waɗannan hadisai din wanda in ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi yana magana akan suratul Baqara da kuma aya da take suratul Nur aya ta 36 al-Imam al-Qurtubi yayi magana akan mas'ala ta masallaci inda Allah yake magana akan fi buyutin azinallahu an turfa'a in ka duba tafsirin sa al-jami'u li ahkam al-qur'an a mujallal na 12 shafi na 270 yana cewa ma warada fi hadha al-ma'na wa in kana tariquhu layyinan fa huwa sahihun ma'anan in ka tattara hadisai da suke hana ciniki a masallaci na'am hadisan akasarin su suna da rauni amma ma'anar hadisan ta inganta yace akan haka yasa mashabar al-Imam Malik suke hana ma a karantar da yara a cikin masallaci ta'limus sibyan fil masajid suna hana a karantar da yara a cikin masallaci me yasa saboda baka raba yaro da ihu baka raba yaro da najasa baka raba yaro da ihu mashabar malikiya tana ganin karantar da yara a masallaci innahu min babil bai yana daidai da kullu ciniki a masallaci saboda abinda ba a so a samu ta wajen ciniki a masallaci shine daga murya idan ko yaro zai taho masallaci da a samu maganganu marasa kyau saboda yaro ne yace sannan kuma idan malamin ya maida abin sana'a haza in kana bi ujratin idan ya zama akwai lada da ake biyan malamin ya koyar da yaran kuma a cikin masallaci to wannan malami me yake yi a masallacin ciniki yake a masallaci saboda yana karantar da yara don ya samu kuɗi haka wanda ke kulla ciniki a masallaci shi ma yana kullawa ne don ya samu kuɗi wannan shine abin da mashabar malikiya take magana akai falau kana bi gairi ujratin lamuni'a aidan min wajhin akhar al-Imam al-Qurtubi yace kai koda babu maladan malami ya karantar da yara a cikin masallaci nan ma akwai hadari me hadarin sa annas subyana la yataharrazuna anil aqzari wal wasaq yara ba sa rabuwa da bata wuri da kuma kasancewar da kazanta a jikin su kuma waɗannan suna daga cikin abin da Allah ya hana yana ma annabi Ibrahim umarni shi Allah subhanahu wataala yana ma annabi Ibrahim umarni wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila me yace musu an tahira baitiya ku tsarkake min daki na to idan za a rika kawo najasa cikin dakin fa kaga kenan mashabar malikiya tana da hujja saboda haka mashabar al-Imam Malik tana cewa kada a mayar da masallaci ya zama makarantar yara shi yafi dacewa saboda yana iya shiga babin ciniki idan malamin sana'ar sa ne a biya shi saboda ya zama sana'a, ya zama kullaci ne ke yake a masallaci, yana iya shiga ya saba ka'idar Allah na tsarkake masallaci idan yara yana shiga da najasa. To waɗannan suna cikin dalilai. Yana cewa wa annasubiyan la yataharrazuna anil aqzari wal wasar fayuaddi zalika ila adami tanzifin masajid. Wannan zai kai ga kenan ba a samu masallaci mai tsafta ba, babu tsafta masallacin. Sannan cikin hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan hurumin masallaci, yayi umarni bi tanzifiha wa tatyibiha, a tsaftace masallaci, a sawa masallaci turare. To dan haka duk abin da zai yi kama da ciniki bai kamata a kawo shi masallaci ba. Idan karantar da yaron zai yi kama da ciniki, to kar a yi shi a masallaci. Wannan duk yana cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi fassaran ayata 36 ta suratul Nur, al-Jami'u li ahkamil Qur'an, mujallad na 12 shafin 270. Lallai Malik yana tsanantawa abin da ya shafi cinikayya a masallaci, duk da cewa yana cikin waɗanda ke gadin makaruhi ne. Yana bada labari a littafin Muwatta, balagahu anna Ata' ibn Yasar kana idha marra alayhi ba'du man yabi'u fil masjid, idan ana zauna a masallaci daga cikin manyan malamai na farko akwai Ata' ibn Yasar tabi'i, idan wani ya zo wucewa da abin sayarwa sai ya kira shi, ma ma'aka wa ma turidu, me kake sayarwa, me kake so, fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu, idan mutum ya bawa wannan tabi'i labarin kaya yake so ya saida, sai Ata'u bin Yasar ya ce alayka bi suqid dunya, kaje kasuwar duniya mana, kaje kasuwar duniya, wa inna ma hadha suqul akhirah, nan masallacin kasuwar lahira ne. Ka duba Muwatta, ka duba littafin Muwatta, kitabu qasri salati fi safari hadisi na 145, da kuma kitabul bid'a wal hawadis littafin al-Imam Muhammad bin al-Walid at-Turtushi shafin 113. Yana daga nau'in bid'a da ta shiga cikin al'umma, bid'a da ta shiga cikin al'umma, cinikayya a masallaci. Shi yasa wannan malami ya saka wannan magana a cikin kitabul bida'i wal hawadis. Kitabul bida'i wal hawadis yana cikin mafi dadewar littafai da aka rubuta akan bid'a. Haka ma Ibn Abdul Barri ya kawo maganar al-Litafi al-Istizkar mujallad na 6 shafin 353. Wannan tabi yana cewa in kana da kayan sayarwa je ka kasuwar duniya, masallaci kasuwar lahira ne. Kuma gaskiya ne. Ibn Abdul Barri yace eh, saboda cewar Allah a suratu Fatir aya ta 29, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa adaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Wanda zai kasance yana karanta littafin Allah a masallaci ake, yana tsaye da sallah a masallaci ake, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur, kaga Allah ya danganta wanda ke karatun alqur'ani da cewa dan kasuwa ne, fatauci yake. Idan kana tilawar alqur'ani fatauci kake, amma fataucin ka ba a samun karayan jari, shine ma'anar lan tabur. Wanda duk yake karatun alqur'ani fatauci yake, saboda Allah yana tanada mishi ladansa. Wanda yake sallah qiyamul layl fatauci yake. Don haka Ibn Abdul Barri yace wannan tabi'i da yake cewa in zaka saida kaya je ka kasuwar duniya, ka bar kasuwar lahira, masallaci kasuwar lahira ne, gaskiya ne. Saboda haka Allah ya faɗa a cikin alqur'ani, Allah madaukaki ya nuna cewa tilawar alqur'ani fatauci ne, sallah fatauci ne, sadaka da zakka fatauci ne, fataucin ma lan tabur, ba irin na duniya ba. Don haka a'malul birri az-zakiya wala amala afdalu min as-salati wa intizariha, in ana maganar aikin da ake samun lada a lahira, babu kamar sallah, babu kamar sallah. Sallah ku a masallaci ake, a jira sallah shi ma ibada ne. Sannan lizimtar masallatai min ajliha, saboda sallah nan ma ibada ne. Don haka masallaci babu shakka kasuwa ne na lahira, ba na duniya ba. Wannan shine abinda wannan tabi ya faɗa, al-Imam Malik ya kawo a littafin Muwatta, kitabu qasri salati hadisi na 145. Haka kuma Ibn Abdul Barri yana sharhin wannan hadisin a littafin al-Istizkar, yana cewa tabbas masallaci kasuwar lahira ne, ba na duniya bane, bai kamata a hada su ba. Haka ma Ibn abin nan Qudama ya faɗa a littafin al-Mughni a mujallad na 6 shafin 383, yana cewa ra'a Imran bin Muslim al-Qasir. Imran bin Muslim al-Qasir, ana masa inkiya da al-Qasiru. Imranu al-Qasir, ana kiransa gajeren Imranu, yana cikin yaran tabi'ai. Shima wata rana yana masallaci, ra'a rajulan yabi'u fil masjid, yaga wani mutum yana sai da kaya a cikin masallaci, yace masa, ya haza kai bawan Allah, in hadha suqul akhirah, nan kasuwar lahira ne. Fa in aradta al-bay'a, idan kana son kai cinikayya, fakhruj ila suqid dunya, sai ka koma kasuwar duniya, ka koma kasuwar duniya, ba kasuwar lahira ba. Kar ka hada abubuwa guda biyu a wuri guda. Wannan ya nuna cewa ba wai Afa'u bin Yasar kadai ba, tabi'ai da yawa suna da fahimta cewa masallaci ba wurin ciniki bane, kamar yanda aka samu sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kyamaci ciniki a masallaci. Don akwai hadisin Sayyiduna Ali, bin Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, wanda ya ruwaito da kansa, yana ba da labari a zamanin Sayyiduna Usman. Zamanin Sayyiduna Usman yana shugabanci, yace sallaitu al-asr, nayi sallar al-asr tare da Sayyiduna Usman bin Affan أمير المؤمنين عند سيدنا علي. فرأى خياطا في ناحية المسجد. سيدنا عثمان يهنجي تيلا ونينا دينكي. ينا دينكي أجيه مسلاتي. كاغا كينا كمر مسالي متين زونا أجيه مسلاتي أو كسروا ينا دينكه لا مسالي. فأمر بإخراجه سيدنا عثمان يتي أفتده ونمتمي. سيأكتي يا أمير المؤمنين innahu yaknisu almasjid, kaga mutumin nan da yake dinkin hula yana da kokari don ko yana sharan masallacin nan, wayu gulikul baba, yana kulla kofa, waya rushu ahyanan, wani lokaci idan masallaci yayi kura yakan yayyafa ruwa. Sayyidina Usman yace duk da haka yana kokari, amma dai dinkin hula ba a masallaci ba. Inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa, jannibu sunna'akum an masajidikum, ku nisantar da masana'antanku daga masallatanku, masu sana'a ku nisantar da su daga masallatanku. Hadisin nan yana da rauni, don malaman hadisi da yawa suna raunana shi, kamar misali al-Imam Shawkani a littafinsa Al-Fawa'idul Majmu'a, bal yana cewa hadisin mawdu, in ka duba silsilatu da'ifa nan ma hadisi na 698, amma kasancewar ya dace da ainihin abin da ya tabbata a tarihin sahabbai yasa malaman fiqh suke amfani da shi. Kaga kenan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka basu sassauta ba game da ciniki a masallaci, haka ma tabi'ai, kamar yadda al-Imam Malik ya bada labari a littafin Muwatta, wanda yana gwada cewa nisantar ciniki a masallaci shine mafi dacewa. Amma duk maganar da muka yi din nan magana ce da ta shafi cikin masallacin, ba magana ne akan haraba ba. Magana akan harabar masallaci za mu yi insha Allah a ƙarshen wannan babi. Akwai hadisin da yake magana akai. Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa, Allah ya gafarta mana kuskure. Wa alaikum salam. Yana kyamata. Babu laifi don karantar da yara a masallaci. Allah ya saka mata alheri. Al-Imam Al-Qurtubi ne magana, ban ce Al-Imam Malik ba. Al-Imam Al-Qurtubi babban malami ne babu shakka a tarihin mazhabar Al-Imam Malik. Al-Imam Al-Qurtubi shine Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi mai tafsirin Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an, yana fassaran aya ta 36 ta suratul Nur, fi buyutin azina Allahu an turfa, nan ne ya magana yana cewa qad kariha ba'du ashabina, wasu daga cikin malaman mazhaba ta al-Imam Malik suna kyamatar a karantar da yara a masallaci. Wasu malamai suna kyamata, wato mazhabar al-Imam Malik suna kyamatan karantar da yara a masallaci. Ya faɗi dalilai guda biyu. Na ɗaya, idan malamin ya maida abin sana'a, idan malamin ya mayar da karantar da yara a bashi albashi, wannan shine sana'a. Akwai salari, idan akwai salari kamar yanda lebura ke fita ya je ya kodago a bashi albashi, malam ya zauna a masallaci yana karantar da yara a bashi albashi, ka lura da abin da malaman nan suka faɗa, me bambanci? Kaga kenan shi ma ciniki yake a masallaci. Allah ya sa mun gane. Na biyu yace saboda Allah subhanahu wata'ala yayi umarni masallaci a tsarkake shi, yanda yake gaya ma annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Isma'il, sannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke umarni a tsaftace masallaci, wuri ya zama mai kamshi da sauransu. Yara kuwa sau da yawa ba a kulawa da su, da najasar suke shigowa. Wani ma a nan zai zauna, a nan zai fi tsarin, a nan zai yi fitsarin, don yara ƙanana za ka samu wani zai fitsari a gurin. Idan malami ba mai kulawa ba ne, to babu shakka wannan malami zai a dalilinsa masallaci zai samu ƙazanta, wanda kuma ya yi karo da umarnin Allah. Allah ya sa muna fahimta, ya yi karo da umarnin Allah a tsaftace ga yara nan suna fitsari a masallaci. Ya yi karo da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wuri ya zama mai kamshi, yara na fitsari, wuri na karni. Kana ka lura da waɗannan. Don haka idan malami bashi da kulawa, gaskiyar magana kar ya koyar da yara a masallaci shi fi dacewa. Saboda wannan ka lura, bai yiwuwa a samu tufka da warwara a shari'ar Allah. Ko ba larura bane ka ce ba mu da inda za mu tara yaranmu, ya kamata a dage a samu. Ba maganar larura bane, mu ai yanzu ba inda za mu haɗa yaran sai a masallaci. A'a, ba ku dai da ƙoƙari, ka yarda ba ku da ƙoƙari. Ku yi ƙoƙari ku gina makaranta. Sayyiduna Umar, saboda ya lura ba a raba mutane da cigiya, ba a raba mutane da abin da ya shahi kamar ɗaga murya da sauran, saboda al'adar Larabawa. Sayyiduna Umar ya sani, sannan kuma shi annabi bai sassauci ba game da ɗaga murya a masallaci. Sai Sayyiduna Umar ya gina wani guri, da ya gina gurin sai ya ce, don Allah daga yau mai son ya ɗaga murya ya je can. Kaga Sayyidina Umar ya hikima, ya gina wuri, ya ce in kana so ka yi cigiya je ka can, in kana son ka gwada bajintar waka ka je can. To me zai hana, tunda mu ba za mu iya hana kawunanmu abin da ya saba mu ka'ida ba, mu gina wani wuri saboda karantar da yara, tunda ba za mu tsare ba. In ba mu tsare ba, shi Allah bai sassauci cikin maganarsa. Ya gaya mana a Qur'ani, annabi Ibrahim, annabi Isma'il, annabawan Allah aka ce musu mene? Tahira baitiya, ku tsarkake min ɗaki. Kai yanzu ka tara yara suna fitsari a ɗakin Allah, yanzu wannan bai karo da shari'ar Allah? Kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki a masallaci, kai kuma ka maida karantar da yara sana'a, a baka albashi da sauransu, yarjejeniya a kai, babu shakka tijara ce wannan, baka raba shi da wannan babi. To shin akwai bambanci tsakanin ɗan ƙodago da yake leburanci a bashi kuɗi a waje da kai da kake a masallaci? Idan an hana ciniki a masallaci, to wanda ya maida masallaci wajen sana'ar safa, ya za a bambanta su? Saboda haka maganin bari shine ba a fara ba. Maimakon haka ka ware yara a gindin bishiya, a gefen wani gida, a wani wuri, a koya musu, ya fi sauki maimakon mu kawo su masallaci. In ko za mu kawo su, to mu sa wannan lura. Musa wannan lura, saboda kada a maimakon mu samu lada mu tashi da laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mala Allah ya saka ma da alheri. Wannan fahimta ne mai kyau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.